tsohon shugaban kasa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke kan gaba na zama dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta NDC John Dramani Mahama na jawabi ne a lacca da ya gabatar a Chatham House dake birnin London na ƙasar Burtaniya. Chatham House dai cibiya ce mai zaman kanta dake bincike kan manufofi da ƙudure-ƙuduren ƙasashen duniya ta fannin siyasa, tattalin arziki, shugabanci, ilimi da sauransu. Tsohon shugaban kasa Mahama ya fara da waiwayin yadda Afirka ta yi fama da illar mulkin mallaka da shekaru da aka yi na fama da yawan juyin mulkin soji, ya ce tsakanin shekarun 1980 zuwa da 90 da taimakon wasu cibiyoyin tattalin arziki, wasu kasashen suka fara farfadowa musamman na Ghana bayan korar Najeriya ta 1983.
30 years ago we were even able to seamlessly integrate up to 1 million of our compatriots who were unceremoniously deported from Nigeria.
Shekaru 30 da suka gabata mun yi kokari wajen hada kan ƴan uwanmu kusan miliyan 1 da aka kora daga Najeriya zuwa Ghana ba tare da haifar da cikas ga sakamakon tattalin arzikin mu ba. Manazarta sun ce korar ta kasance ramuwar gayya ce da Najeriya ta yi a shekarar 1983 ga mummunan korar wasu ƴan Afirka ciki har da ƴan Najeriya da aka yi a Ghana a ƙarƙashin bin dokar ƴan ƙasashen waje ta 1969. John Mahama ya zargi gwamnati mai mulki da ruguza tattalin arzikin Ghana da suka gada daga gare shi a shekarar 2017. A bangaren ci gaban ƙarni mai dorewa, tsohon shugaban ya ce
mammoth unemployment and limited economic opportunities continue.
Rashin aiki da karancin hanyoyin bunƙasa tattalin arziki na ci gaba da fuskantar Afirka. Wannan na ƙara ta'azzara matasa kuma ana hasashen zai ƙara tabarbarewa nan da shekarar 2030 idan ba a magance ba. Babu shakka barazana ce ga cimma burin ci gaban ƙarni mai dorewa da kuma ajandar Afirka ta 2063. Na tambayi wasu masu sharhi kan harkokin yau da kullum akan abin da ya ja hankalinsu cikin laccar da tsohon shugaba Mahama ya bayar.
Sunana Malam Isa Merabo Jibril Abu. Abinda ya fi daukan hankali shine ajenda na shekara 2063 da aka sanya wa kasashen Afirka cewa lalle sai kasashen Afirka sun tashi haikan wurin ganin cewa sun gina tattalin arzikin su akan wato samar da aikin yi da daidaito na jinsi da sauran wato yunkuri na samar da ci gaba a tsakanin al'umma.
Salahuddin Yunus Banjo mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Ba wani dan kasan wajen da yake biye-biyen lamari tattalin arziki kasar Ghana da yake so ya saka hannun jari kasar Ghana, to ka gani so shugaban kasa ya dau dama domin ya gaya musu ko da yake lamari bai tafi yadda ya kamata, amma akwai bukatar a samu yadda kasashen Afirka sa'annan kuma samu yadda cikin kasar Ghana cewa kamar nan zuwa gaba in Allah ya da lamari yayi ma kasar Ghana kyau.
Saliu Shaibu Sarauta dan jarida ne kuma mai sharhi.
Idan zamu zo kan abin da ya fi dawo kan hankali kusan abu ne da yake ana yawan fadi amma shi kuma ya nemi ta kai zancen yadda za a yi mu hada karfi da karfi kasance ko da harkar kasu wanci da mutunta juna tsakanin kasashen nahiyar Afirka abu ne da yake zai taimaka musamman mata huskan kasuwanci.
Yana daga cikin abin da cibiyar Chatham House ke yi ne shirya taruka inda ake tattauna abubuwa na shugabancin kasashe musamman waɗanda suke tunkarar zaɓe domin gano manufofin ƴan takara da kuma tantance su. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.